warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك بركة مرسادوا أولا مسلاة متار البركة مسجد عثمان بن عفان دنشي قباء دكراتمنا عمدة الفقه واللفاوى الموفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى wannan shine majalisinmu na 37 a cikin karatun wannan littafin muna 20 ga watan Rajab hijira daga garin Makka zuwa Madina 1446 wanda ya daidai da 20 ga watan 1 a kalandar Bature 2025 idan ba manta ba sati da ya gabata muna mun fara karatu a cikin babi wanda yake mana bayani akan sallar Idi guda biyu karamar sallah da babbar sallah wallahi ya bayyana mana matsayin ita wannan sallah ta idi ita da kasancewar mas'ala ce wadda take da sabani mun yi bayani akan wada mafi rinjaye sunna ce wadda take tabbatatta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mallan ya bayyana mana adadin abin da ya kamata a ce an samu halarta shi a wannan sallah ta idi kiyasi akan sallar juma'a kuma can baya mun yi bayani akan mazhabin hanabila suna ganin tilas sai an samu mutum 40 in dai ya gaza a cikin 40 to babu hirar sallar juma'a ta wajaba akan su ko kuma sallar idi ta wajaba akan su mun yi bayani wa da mafi rinjaye in dai za a samu mutum uku za su iya daya yi limanci daya yi ladanci da ya kasance matsayin ko biyun su kasance matsayin ma mu suna iya yin sallar sujjudu juma'a haka idi ma in za su iya su uku mazamna ne a wuri to an ba su sunna ce wadda take muakkada haka mallan ya mana bayani akan lokacin da ya dace a ce an mutu wannan sallah sallah ta idi haka kuma ya mana bayani sunna a yi ta a jeji ko a yi ta wajen masallaci kuma ya bayyana mana yana ɗaya daga cikin sunna a jinkirta sallah ta azumi a gaggauta sallar idi ta sallar layya kuma da sauran dai masaloli wanda mallan ya bayyana mana irin sunnoni wanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanka tsabtace jiki sanya turare haka sallah ce wadda ba a mata kiran sallah ba a mata ba a tayar mata da iqama abinda yake na sunna za a mata kabbara guda 7 koma bayan kabbara harama sannan wannan a raka'a ta farko raka'a ta biyu a yi kabbara guda 5 duka mallan ya kawo mana bayani akan haka yau insha Allah za mu ci gaba da inda sati da ya gabata muka tsaya mallan yake cewa yajharu thumma yaqra'u al-fatiha wa suratan yajharu fihi ma bil qira'a mallan yace yana ɗaya daga cikin abin da ake yi wa sallah ta idi shine za a karanta fatiha a karanta wata sunna a karanta wata sura kuma a bayyana karatun wannan fatihar da wannan sura da aka karanta a rak'o'in nan guda 2 shi kuma wannan da kai malamai sun yi ijma'i akan haka dalilin hadisin da Imam Muslim ya wutar da shi hadisin Nu'man bin Bashir yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana karanta a sallar idi subbih isma rabbikal a'la raka'a ta farko da hal ataka hadisul ghashiya raka'a ta biyu haka kuma da kwai riwaya ta Muslim ta Abi Waqid al-Laysi yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa lalle annabi mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya karasance yana karantawa a sallar Idi idan yazo suratul Qaf wal Qur'anul Majid a raka'a ta farko raka'a ta biyu yana karanta suratul Qamar iktarabat as-sa'atu wa shaqqal qamar wannan kaga duka ya aka yi suka fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karanta haka dan yana bayyanawa kinan yana karanta Fatiha ko ya karanta sabbi ko kuma gashiya ko kuma ya karanta Qaf ko kuma ya karanta suratul Qamar wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai malai yake cewa fa idza sallama khataba bihim khutbatayn can baya ya mana bayani yace sunna ta sallar idi ta sha bamban da sunna ta sallar juma'a sallar juma'a ana gabatar da khutba akan sallah ita kuma sallar idi ana gabatar da da sallah akan yin khutba shine yake cewa bayan limamin nan ya sallami ya karanta abin da ya kamata ya karanta ya sallame yace khataba bihim khutbatayn sai yayi wa mamun shi khutbobi guda biyu wannan ba dalilin da malin yayi madogara akan shi yake cewa da kai hadisin Jabir bin Abdullah yake cewa daga manzon Allah ko kuma an rawaito lalle manzon Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya kasance yana yin khutba guda biyu to wannan hadisin da aka samu na Jabir bin Abdullah hadisi ne wanda Imam Ibn Majah ya hutar da shi a cikin sunan inshi haka da kwai wannan musnad na al-Bazzar shi ma ya kawo hadisin amma dai dukkan hanyoyin da aka samu hadisin hadisi ne wanda yake mai rauni hadisi ne wanda yake da'ifi ba daukan hujja da shi duk da malamai sun hakaito ijma'i akan mashru'iyyai yin khutba guda biyu a lokacin sallar idi da kwai maganganu na Ibn Hazm ya kawo a cikin al-Muhalla haka Ibn Usaymin ya kawo a cikin Sharhul Mumti yake cewa idan muka leka sunna wadda akai ittifaqi akanta shine lalle manzon Allah sunna ingantatta wadda akai ittifaqi akanta shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a sallar idi khutba guda ɗaya yake yake cewa sai dai abinda aka samu manzon Allah idan ya gama khutba yayi wa maza khutba sai ya gangara ya tai wurin mata tare da shi da Bilal da kai riwaya wadda ta tabbatar mana inda yake cewa ya ma'sharun nisa tasaddaqna ya ku taron mata ku yi sadaka daga cikin abinda Allah ya wadata ku da shi na daga dukiya yace walau bi hulikunna koda da kayan kawku ne ku yi sadaka ku bada ba dan komai ba yake cewa saboda an nuno mai wutar jahannama ya ga mafi yawan wanda suke mazabuna a cikin ta su ne mata ita kuma sadaka tana cikin abinda take cetan bawa agun ubangijin shi ya kasance dan abinda ka bada ka tarar da shi lada ne na azu a gani koda ake ja ka ci haƙin wani kai in aka dan tsakura aka bada abin zai zo dan zo da sauki sai kaga ka kwatar da kanka kalkashin rahama ta ubangiji shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama abinda aka rawaito idan yayi khutba ya kammala sai yayi gangara wurin mata ko ya tafi wurin mata tare da shi da Bilal yayi musu khutba ya hodi musu abinda ya dace ba dan komai ba wa'ansu daga cikin malamai suka ce saboda sautin baya kai wa wannan matan ta sun ya manzo Allah bayan ya gama khutba yake kebanta su da nasiha da wa'azi saboda wannan rana ce ta ci da sha da wa'azi da tunadar da su akan ubangiji saboda ai ubangiji ya bayyana mana wal yazkur smallahi alama hadahu su ambaci ubangiji akan shiryar da ubangiji yayi musu akan wannan rana wanda ubangiji ya datar da su da ita ta sun ya nan shi Ibn Usaymin yake bayani yake cewa rubbama ya kasance su malaman da suke ganin a'a ai manzon Allah khutba guda biyu suke dalilin haka suke da madogara amma dai ba a taba samun ba wani ko babu wani dalili wanda yake tabbatarwa abinda ake kawo hujja da shi hadisin Jabir hadisi ne wanda yake da'ifi hadisi ne mai rauni ba a kawo hujja da shi amma dai ya yadu a cikin a'immatul mazahibul arba'a dukkan su wannan malaman guda hudu kowanne zaka samu yayi bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama khutba guda biyu suke yi idan ya huto sallar idi khutba guda biyu yake yi wannan shine abinda malamai suka yi ittifaqi akan shi idan ka koma a cikin mudawwana ta abinda aka rawaito na Imam Malik yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hudubobin shi a kullun guda biyu yake yi sawa'un ta roƙon ruwa ko kuma ta idi ko kuma ta sallar juma'a yake cewa abinda manzo Allah yake yi yajlisu fima bainihima yana zama tsakankanin wannan hudubar ta farko da hudubar ta biyu yace yufassalu fima bainal khutbatayn bil julus yana raba wannan hudubar ta farko da hudubar ta biyu da zama wanda yake yi wannan idan ka koma mudawwana juz'i na 1 shahi na 231 ya kawo wannan bayanin haka sauran malamai duka sun bi akan lalle ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake aiwatarwa sai dai kowane malami daga cikin a'immatul mazahibul arba'an nan dukkan su hadisin da suka kawo hujja da shi hadisi ne wanda yake mai rauni kuma raunin shi ba karamin rauni bane ba saboda a cikin isnadin shi da kai wa an su mutane guda biyu wanda suke da rauni wanda ba a karban hadisi a gurin su kuma da kai magana wadda a cikin al-khulasa Imam an-Nawawi ya kawo ta yake cewa ba mu samu ba wani dalili daga gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ko kuma wani abin da sahabbai suka gani da idanuwansu dalili ne wanda yake mai ƙarfi akan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana maimaita khutba umba a khutba ba ta sallar juma'a ba sun kawo bayani mai yawa sai dai da yawa suna da kai a cikin fatawa fatawul islam wannan fatawa islamiyya sun kawo suke cewa ai dukkan wannan malaman da suka hadu sun dora ko sun yi madogara da hadisi wanda yake da'ifi yake cewa amma dai in limami ya ga damai yayi wa mamun shi khutba guda biyu babu wani lahi akan haka haka shi ma Ibn Uthaymeen ya kawo wannan yake cewa mas'ala ce ita kanta sallar juma'a sallar idin mustahabbi ne ba wajibi bane ba idan yazo yace a'a hudba guda biyu zai yace ba wani lahi akan haka ya kawo a cikin wannan fatawa Ibn Uthaymeen juz'i na 16 shahi na 246 yayi doguwar magana akan mas'ala ta sallar idi hudba biyu ake mata ko kuma hudba daya ake yi mata wada mafi rinjaye sallar idi ana mata khutba guda ɗaya lakka shine nan malai ya kawo yake cewa idza sallama khata bihim khutbataini idan yayi sallama zai musu khutba guda biyu wada mafi rinjaye khutba guda ɗaya zai yi musu sai dai limamin in ya ga dama yayi bin to babu wani lahi akan shi amma dai abinda yake mustahabbi shine abinda aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aikata shine khutba guda ɗaya lakka in ya ga dama ya tahi wurin mata yayi musu nasiha kuma alhamdulillah yanzu duk abinda za a din daga nan da kai microphone yana isa wurin mata ba lada iya da sai ya tahi wurin su amma dai idan aka samu kai a cikin wannan halin yana iyawa idan ya gama ya tahi wurin mata su ma yayi musu nasiha su abinda ya dace da su kaga a cikin wannan hadisin wanda yake tabbatar mana abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yo wannan matan sabanin abin da ya hudiyo maza saboda mi saboda yayi ta'lili yace ku bada daga cikin dukiyoyin saboda na gani kun yi kowa yawa a wutar jahannama ba dan komai wali annahunna kurnal ashira suna kahurcewa zamantakewa duk abin da kai a ce maka ba kai ba wannan hali ne wanda ubangiji ya halicce su a kan shi da sauran kuma dalilai wanda yake kai su wutar jahannama Allah ya kiyaye mu sai ya kawo kamar ba yake cewa ko kalkashin mazhabin Hanabila mustahabbi ne an tuftahu bihamdillahi ta'ala a bude wannan khutba ko duk da masalar dinin gaba dai za mu zo kanta insha Allah ne a bude sallar juma'a da godiya da ubangiji innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu kamar yanda muka yi bayani a can baya a cikin sallar juma'a kenan khutba ana bude ta da wannan khutbatul haja kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi sai dai anan da kai a kalkashin mazhaban Hanabila suna cewa a'a abinda aka yi so tunda ai kwanuka ne na kabbara an ce maka daga rana ta hada an ce maka an ga wata sallar azumi kurum ka tashi da kabbara haka ake so wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma idan ya kasance sallar idin layya ne daga an ce maka yinin arafa ya shiga a rana ta hudo ko alfijir na sallar asbahi ya keto na rana arafa ka fara da kabbara har zuwa kwana uku bayan sallar idi sallar layya
suke cewa anan an yi so ya kasance limami idan zai fara khutba ya fara da kabbara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamdu ko yake cewa an yi so ya kasance limami ya fara khutba shi da wannan kabbara sai dai wada mafi rinjaye kamar yanda Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad yace ya kawo bayani yake cewa wadan malaman fiqhu akan ana bude khutba ta roƙon ruwa da istighfari ita kuma khutba ta idi guda biyu ana bude ta da kabbara yace tare da su babu wani dalili na sunna daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace sunna abinda ta karantar mana sabanin haka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yazo khutbar shi yana fara innal hamdalillah da godiya da yabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fara khutbar shi haka Ibn Taymiyyah ya kawo irin wannan magana shi ma a cikin majmu'u al-fatawa juz'i na 22 sai malai yake cewa fa idza kana fitran hasahum ala sadaqa idan ya kasance limamin nan zai yi musu khutba in sallah azumi ce to ya musu khutba ko ya kwadaitar da su akan yin sadaqa wata sadaqa sadaqa ta zakkar kunu ita ce zakka da mutum da yake huddawa na daga abinci ya bada ba dan komi ba yake cewa dan mutane su san hukuncin wannan zakka da suka hudda ita wannan zakka ana hudda ta ne kamun limami ya iso ya hawo mimbari ko limami ya zo ya sallaci sallolin shi na daga idi ake hudda wannan zakka to shine wa'ansu daga cikin malamai suka ce an rigaye an kare to menene kuma a dawo ayi bayanin sadaka kace a'a ai hikima a ciki shine ya kasance in an musu bayani akan sadaka wanda bai hudda ba ya san lokacin ta ya rigaye ya huce ya kasance mai kuma darasi ne badi ba zai yi wannan gangancin ba wanda ya hudda ya sai irin abin da zai samu na daga lada a gun ubangijin shi kuma a kwadaitar da su irin ta goma shi da bawa za ya samu idan ya kasance yana hudda abin da yake hannun shi bai wanda yake kasa da shi yace wa in kana adha bayyana lahum hukmul udhiya idan kuma sallar lai yace shi limamin nan ya gama sallar shi ya hawo yayi tsaye yana yi musu khutba yace to ya musu khutba akan hukumce na layya wannan tabbas an samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya tashi a sallar lai yana musu khutba akan hukumce na sallar layya hadisi ne da kai hadisin Anas bin Malik wanda Imam al-Bukhari ya hudar shi da kai hadisin Barra bin al-Azib shi ma Imam al-Bukhari ya hudar shi akan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake hudi wa sahabban shi lokacin da yake musu khutba a sallar layya haka da kai hadisin Jundub bin Junada shi ma Imam Muslim ya hudar shi shi ma ya mana bayani akan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake hudi wa sahabban shi lokacin da yake musu khutba a sallar layya hukumce na sallar layya abinda ya kamata ni ya kamata a yanka irin dabbobin da ba a yankawa irin abin da bawa za ya samu na lada idan ya yanka da sauransu sai malai yake cewa wa takbiratuz zawaid kuma mustahabbi ne mutum ya ringa kabbarori wanda suke na dadi a cikin sallar idi wannan kuma malamai sun yi ijma'i akan haka yace wal khutbatani sunnatun malin ya sake maimaitawa bayan can ya bayyana maka yakhutubu lahum khutbatayn idan ya gama sallah yi musu khutubobi guda biyu anan ma ya sake jaddada maka khutubobin nan guda biyu sunna ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka baya kasancewa wajibi ga mamu tabbas sai sun zamana he sun saurara saboda ai sunna aka ce mana shi kuma abinda yake sunna shine tusabu ala fi'lihi wa la tu'aqabu ala tarkihi malaman usuli suka ce ai shine duk abinda aka ce maka sunna idan ka aiwatar zaka samu lada idan baka yi ba ba wanda zai ukubanta ka ba wanda zai dora maka laifi ba wanda zai ce maka dan me sanya baka yi ba ban ga dama nayi ba kuma insha Allah sai mun shiga aljanna wannan mutumin na karkara da yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wadi mini me yake wajibi a kaina yace salloli guda biyar yace da kowani abu a kaina yace babu komi akan ka sai dai idan kaga dama kai ta tsauye yace to yace wallahi dai idan sami duka farallan abin da yake wajibi akan shi ya zazzana me yace da kai nafila a kaina yace a azumi yace da kai nafila a kaina ka azumci wata ramadan yace da kai nafila da kai wani abu a kaina yace a babu sai idan kai nafila haka ya zazzana me da ya tashi sai ya ce wa manzo Allah wallahi ba na ƙara komi akan shi ba manzo Allah ya ce mi ya ce wa sahabban shi in dai yayi gaskiya sai ya shiga gidan aljanna saboda shine abin da yake zimmata abin da aka wajabta mini in nace ba nayi ba ba wanda zai dora mini laifi ba wanda zai zarge ni ban ga dama ba nayi ba sallolin daren ban ga dama nayi ba kazan nan bin ga dukansu wannan nafila ne in na ga dama in yi saboda abin da nake tunani a gobe a gobe kiyama a gun ubangiji na kuma sai dai kan mu manta irin wannan nafilolin su ne ake compensation farillan mu da su idan aka leka wannan salloli na nafila da kake yi sai tan bata yi ba tan yana tunanin wani wannan sai a ce a kwaso a ƙara ne sai a daidaita maka amma dai idan baka yi ba wanda zai tuhumce ka shine nan da kwai hadisin Abdullah ibn Sa'ib yarda Allah shi tabbata a gare shi dadda hadisin malamai sun raunana shi sosai ma malaman fiqh suna kawo hujja da shi suke cewa shi Abdullah ibn Sa'ib yake cewa na halarci sallar idi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama sallar shi ta idi yace sai yace mana inna nakhutub فمن احب ان يجلس للخطبه فليجلس ومن احب ان يذهب فليذهب yake cewa to muha zamu khutuba wanda yake so ya zamna ya saurari khutuba tare da mu ya zamna ya saurara wanda yake so ya tahi yana da wasu uzurruka ya tahi shi babu wani laifi akan shi dalilin haka mallan sai yace mana wannan khutubobi guda biyu sunna ce ko kuma wannan khutuba guda daya a hada mafi rinjaye sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai wada mafi rinjaye wasu daga cikin malamai sun tayi akan a'a wannan khutuba da mutum akai sallar idi tare da shi ya tsaya ya saurara yace fardu kifaya ne wajibi ne amma dai wa'ansu idan sun tsaya sun saurara sun sabke maka kai wanda ka tahiyarka amma dai abinda aka hiso shine mutum ya zamna ya saurari galgadi da wa'azi da nasiha da wannan limami zai yi mana a wannan lokaci wannan shine hada mafi rinjaye in ka tahiyar ka babu wani laifi akan ka saboda an samu an tsiraru sun tsaya amma dai ka tsaya in ka saurara shine mafi alkhairi sai mallan yake cewa wala yatanaffalu qabla salati al-eid wala ba'daha fi mawdi'iha kuma ba zai yi ba sallah ta nafila ba kamun sallar eid ko kuma bayan sallar eid a wannan muri ko wannan falfajiya wanda aka sallaci sallar idi mallan ya kawo haka dalilin wata madogara daga reshi hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka hutar da shi hadisi Abdullah ibn Abbas yarda Allah shi tabbata a gare su Abdullah ibn Abbas yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci rak'o'i guda biyu na idi yace lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma kamun wannan sallolin na idi guda biyu da ya sallata bai yi wa'ansa salloli ba kamun sallar idin haka bayan sallar idin dalilin haka suka dora madogara suka ce ai tunda manzon Allah bai yi ba babu wata hujja wadda take nuna wa mu zami sai dai kalkashe istinbati na malamai da suka yi suka ce shi ma yana da hurum ko yana iyawa yayi wannan sallah ta nafila kamun sallar idi idan yazo wannan falfajiya ta sallar idi in dai ba lokacin da akai hani bane ba a sallaci sallai ai sallah ta nafila lokacin da rana take hutawa mamu yana iyawa ya sallata wannan ita ce hada mafi rinjaye kuma haka aka samu wa'ansu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun sallaci rak'o'i guda biyu nafila kamun sallar idi haka da kai wanda kuma aka samu sun sallace ta bayan sallar idi da kwai riwayoyi wanda Ibn Abi Shayba ya kawo a cikin musannaf din shi haka Imam Abdurrazzaq shi ma ya kawo a cikin musannaf din shi haka Imam Al-Baihaqi shi ma ya kawo a cikin musannaf din shi sai da kwai magana ta mai malam Minail al-Awtar ya kawo Imam Shawkani yake cewa idza wasala al-ma'mum ila musalla al-eid idan ma mu yazo wannan hili wanda ake sallata sallar eid a cikin lokutan da aka yi hani ayi sallah yake cewa inna musalla al-eid laysa bi masjid ce to bai da hurum bai da hukuncin yayi sallah sallah ta nafila in dai a lokacin da akai hani ne ayi sallah saboda wannan falfajiya wanda ake sallata sallar idi ba masallaci bane ba ana kiran shi da musalla wani hili ne ai tan ya bayyana mana sunna za a huta ila sahara wajen gari wata falfajiya a tahi a sallace sallar idi anan kamar yanda aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana aiwatarwa amma dai mun yi bayani idan dalili ko wani uzuri ya tabbatar ba a iya huta bayan garin a sallata to inda ya yassara a gare ku kuna iya sallata sallar ku ta idi koda ya kasance a cikin masallacin ku ne yake cewa to wannan falfajiya wanda aka huta bayan gari ai wannan wurin ba a kiran shi da masallaci dalilin haka in dai mutun yazo a lokacin da aka yi hani a sallace sallah to haramun ne sallaci sallai sai sallaci nafila a wannan lokacin amma dai in ya kasance koma bayan lokacin da aka yi hani ne, misalin rana ta riga ta hudo gwargwadon minti 15 da hudo, wanda mutum yana iya sallata ko da wajen gari ne, in dai ya zo ya zauna an ba shi dama mustahabbi ne. Amma dai idan ya kasance masallaci ne, to a wannan lokacin kuma ya lazimta a gare shi tahiyatul masjid, saboda haƙƙi ne na masallaci idan ka shigo ka sallaci raka'a guda biyu, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi wa ne da ka shigo ka sallaci raka'a guda biyu sallata, to ta shiga sallata. In dai su kuma wannan salloli ne wanda suke zawatul asbab, can baya mun yi a sunanun rawatib zawatul asbab, wanda su da kai wani sababi da yake sanyawa a aiwatar da su shine na shigo masallaci, an hukumta mini idan na shigo mustahabbi ne in yi raka'a guda biyu sune tahiyatul masjid. To wannan ko da lokacin da aka yi hani ne a sallaci sallah, to wannan kana iyawa kai, saboda wani sababi ne ya sanya aka aiwatar da wannan sallah. Wallahu ta'ala a'lam. Aka ya kawo juz'i na uku shayi na 86 shi mai nailul awtar Imam Shawkani, haka shi ma Ibn Usaymin a cikin sharhul mumti ya kawo juz'i na 5 shahi na 153 akan wannan mas'alar ta halaka ne idan mamu ya zo yana iya yin sallah, amma dai shi limam kurum idan ya zo to lokacin sallah yayi, idan ya gama zai tashi yi musu khutba, idan an gama khutba aikin shi ya kare, Allah ba shi ladan mu. Sai malai yake cewa wa man adraka al-imam qabla salamihi atammaha ala sifatiha. Yanzu mas'ala kuma ta gaba, idan mamu ya zo da ya zo limami yana raka'a ta biyu amma dai bai gama ruku'i ba, ya riski limami yana cikin ruku'i ko kamun ya yi ruku'i, shi dai mamun ya samu ruku'i tare da limami, shi yake nunawa ya samu raka'a guda ɗaya tare da limami, yake cewa to a wannan halin atammaha ala sifatiha, wannan mamun sai ya cika wannan sallar tashi ta idi akan siffarta. Siffata menene? Raka'a guda biyu, kabbara guda biyar a hada wanda take mafi rinjaye. Saboda malamai suke cewa ya riski wani abu daga cikin sallah, tunda ai can baya mun yi bayani duk wanda ya riski raka'a guda daya to faqad adraka salata, kama hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Malik ya hutar da shi, wanda haka Imam Bukhari da Muslim dukkan sun hutar da shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya riski raka'a guda daya kamun rana ta hudo to tabbas ya samu sallar asbahi a lokacin ta, wanda ya riski raka'a daya kamun rana ta fada to tabbas ya samu sallar la'asar a lokacin ta. Kin wannan shi yake nuna mana duk wanda ya samu raka'a daya to ya samu sallar nan, kamar yadda can baya muka yi bayani akan sallar juma'a, wanda ya riski su raka'a daya tare da limami to zai ci ko raka'a daya ya samu sallar juma'a, wanda ko bai samu raka'a daya ba ya tarar da shi ya meke daga ruku'i to wannan mutumin sai ya sallaci raka'a guda hudu sallar a matsayin sallar shi ta azhar. To ita kuma wannan sallar ta idi batta da wani abu wanda yake mai gurbinta, sallar juma'a da aka hukumta mata da kai abin da yake mai gurbinta shine sallar azhar, ita kuma sallar idi batta da abin da zai mai gurbinta ya kasance ta koma maka guda hudu, shi sanya malam ko kuma malumai suka tayi akan qadaha ala sifatiha, sun yi ijma'i zai rama wannan sallar yanda siffarta take, kenan wannan raka'ar zai kara ta gulgudan abin da ko kuma zai kara wannan raka'ar, sannan kuma yazo da kabbarori imma guda bakwai ko kuma imma guda biyar. Dalilin me yasa muka ce kabbara guda bakwai ko kuma guda biyar? Mas'ala ce wadda take da sabani, misalin wani ne ya zo sallar isha'i, da ya zo sallar isha'i sai ya samu raka'a guda biyu tare da limami, raka'o'i guda biyu na ƙarshe, yanzu me zai yi? Ciko sallar shi zai yi ko? Idan ya tashi ciko sallar shi karatu zai yi, yayi fatiha ya karanta sura ko kuma a'a fatiha zai yi a asirce ta wadata sumi? Kalkashin haka malumai suka yi sabani, wa'ansu suka ce akan a'a karatu zai yi yayi fatiha, wannan yayi fatiha ya karanta sura, saboda me? Saboda sun fahimci wa ma fatakum fa'timu, abinda ya kubce maka sai ka ciko, me ya kubce mai raka'o'i guda biyu na harko sai ya ciko su. Wa'ansu kuma daga cikin malumai suka ce a'a ai abinda ya maka saura shi shine zaka cika. Yanzu can misalin ka zo ka riski limami kuna sallah, da ka riske shi raka'an nan guda biyu kai a matsayin raka'o'inka ne guda biyu na harko, kenan me zaka yi rak'o'i guda biyu na ƙarshe zaka ciko rak'o'i guda biyu na ƙarshe kuma yaya ake yin su ana yin su ne karatu a asarce suratul fatiha kadai wannan ita ce fada mafi rinjaye ta malamai kenan shetan ya nan malami yace faqadaha ala sifatiha sai rama wannan sallar da za ya ci ko akan siffarta shi yazo ya samu raka'a daya ta sallar idi tare da limami kenan wannan raka'a guda daya a matsayin raka'a shi ce ta farko raka'a kuma ta biyu da zai ci ko kabbara guda biyar ake yi mata kenan sai yi kabbara guda biyar ya ciko koma bayan kabbara ta mekewa kenan sai ya ciko idan ya ciko raka'a shi ta karshe sai ya sallame kamar yanda kowa ya sallame ya samu sallar idi wallahu ta'ala alam an fahimci masalan sai mala yake cewa wa man fatatu fala qada'a alaihi duk wanda sallar idi ta kubce ne yazo an sallame ko kamun ya huto daga gida sai ya ji limami kuma ya ce assalamu alaikum yake cewa fala qada alaihi ba wata ramuwa akan shi ba ramuwa akan shi a ce ai wajibi dalilin mi saboda ai ita ba wajibi bace ba in ma ka dauki mazhabin Hanabila da suka tai akan fardhu kifaya ce idan aka samu an sun sallace ta to sun sauke wa saura kaga ai tunda wani da wani da wani sun tai sun sallata alhamdulillah ta sabka a kaina to in ka dauki ma a jamhurin fada ta jamhurin malamin sunna ce wanda take tabbatatta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani ramuwa akan ka inda aka ce abu ne yake wajibi a kaina kamar sallar juma'a kamar sallar juma'a kamar sallar ta azawar kaga ai wannan wajibi ne sai na rama shi sanya a cikin mas'ala ta fiqhu muke da ada wal qada da kai yin sallah a lokacin da aka umurce ka kayi ta idan kayi ta tsakankanin lokutan da aka baka damar ka sallace ta to kayi ada'in ta ka zo da ita kamar yanda aka umurce ka idan kuma ta kubce he da lokacin da ya huta to wannan shine ake kira da qada ramuwa ce wannan zakai ba wannan halin da yake sunna ce wanda take muakkada fala qada alaihi babu wata ramuwa akai na in ce wajibi ne sai na dawo na sallace ta kamar yanda ya kamata a sallace ta bata zamanto wajibi ba a kaina ba shi kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha didda malan nan ya kawo yake cewa fa in ahabba sallaha tatawwan in sha'a raka'ataini wa in sha'a arba'an yake cewa to idan ya ga dama shi wannan mamu da yazo ya tarar da an kare sallar nan in ya ga dama yana iya sallatarta a matsayin nafila sai yi ta a matsayin wallaha sai ya sallaci raka'a guda biyu in ya so ya sallaci raka'a guda hudu wasu kuma suka ce a'a zai sallace ta a matsayin yanda ake sallata sallar idi suka kawo hujja da hadisi Abdullahi bin Mas'ud hadisi ne wanda Ibn Munzir ya kawo shi haka Abdurrazzaq da Ibn Abi Shayba dukkan sun kawo shi a cikin musannaf din su da hadisin hadisi ne wanda yake da'ifi yana da rauni hadisin suke cewa Abdullahi bin Mas'ud yake cewa wani lokaci Abdullahi bin Mas'ud yake cewa man fatatuhu al-eid falyusalli arba'an duk wanda sallar eid ta kubce mai to ya sallace ta raka'a guda hudu wannan fatawa ce ta Abdullahi bin Mas'ud in ta inganta sai dai hadisin bai inganta ba do da kai a cikin wannan a cikin rawi al-isnad ko rijal al-sanad da kai Hajjaj bin Hajjaj an Masruq shi kuma duk in kaga isnadi da Hajjaj an Masruq to tabbas wannan isnadin da'ifi ne shi Hajjaj din yana da rauni malamai sun hukunta ba sa karban hadisi a hannun shi kuma da kai Ibn Abi Arta'a shi ma wannan duk malamai sun da'afa shi ba sa karban hadisin shi kamar wani sai za a ji a ce ayin zana wane sai a ce dalilin shi kadai hadisin yayi wari baya amsashi to haka malaman hadisi suka kawo ai dan ma ubangiji yayi alƙawari zai kiyaye al'amarin shi to shine lokacin da yayi waita wa'ansu zuwa karni na hudu aka samu wa'ansu gama gari suke dora hadisi akan su kwadaitar ko su zabarar ko su tsoratar ya kasance kurum kowa in ya ga dama sai ya shera hadisi ya kai ya shera wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya ciko manzo Allah ya bayyana man kadzaba alayya falyatabawwa mutaammidan falyatabawwa maqaduhu minan nar duk wanda ya muni ƙarya da gangam kurum dan wata maslaha ko dan ka kwadaitar ko dan ka zabarar ko kuma dan wani haƙƙin ka ya huto ko wani abu makamancin haka kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya shi kuma wannan mafi yawa halin mu a yanzu kenan. Wani in yana ana tunanin yana da wani abu na daga ilimi na daga addini sai ka gani ya shiga ya huta dan ya huddo wani haƙƙin shi ko kuma dan shi ya samu haƙƙin shi ko ya daidaita wani al'amarin shi ko kuma wani abu makamancin haka. To duk lokacin da wani zai daga baki ya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ya kiyaye. In gaskiya ne alhamdulillah ya yada sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. In ƙarya ce da gangami aiwatar da haka to ya nemi masabkin shi a wutar jahannama, mazamuni a wutar jahannama, an riga an hungumta mai wutar da wutar jahannama. Wa iyyazu billah. To kai kayi wa manzanka ƙarya, ka sani wai an tara ka tare da shi an yanke muku hukunci. Kuma ya riga yayi bayani yace ka nemi mazamuninka a wutar jahannama. Shi sanya da kai maganganu na Imamul Albani yake a cikin Tamamul Minna ya kawo yake cewa bayani akan wai hadisi da'ifi, ka san wannan hadisi da'ifi ne a matsayinka na ɗalibin ilimi, ka ringa nema ka kawo hujja da shi bayan ka riga ka tabbatar hadisi ne da'ifi, yace haramun ne qat'an. Yace kai idan ya ma bayyana a gare ka wannan hadisi da'ifi ne bai ma halatta ba ka zunga kai ka ringa ma karanta wa jama'a shi, saboda abu ne wanda baya dacewa a dora wani hukunci na shari'a akan abin da yake da'ifi. To irin wannan rijalus sanad wanda za a samu daga wane zuwa wane zuwa wane zuwa wane, idan aka leka silsilar shan in wanda suka rawaito hadisin daga tsabaka ta 12 ko tsabaka ta 10 ko tsabaka ta 20 zawwa tsabaka ta harko, zaka samu an samu wane da wane da wane, ko kuma wanan nan ya kasance yana tadlisi, dalilin wanan nan wanda an san shi mutum ne wanda yake thika amintacce ne ana amsa hadisi daga wurin shi, amma dai a wurin wanda ya ji hadisin mutumin nan rauni gare shi, ko kuma malaman hadisi ba sa wasaka shi ba sa amsa hadisi daga kan shi sai ya tsallake shi ya kai zuwa wani. In aka tabbatar misalin yanzu a cikin isnadin wannan da kwai Hajjaj an masruka, sai aka tsallake saboda du'uf na Hajjaj, sai aka tsallake ba a ambaci Hajjaj ba, sai aka kawo masruk, an sani shi wannan Hajjaj din yana da alaka da masruk. To da kwai ayat tambaya za a koma sauran littattafai kutubus sitta a koma adiba, shin da kwai wani hadisi wannan Imam Ibn Majah da wani isnadi ya kawo wannan hadisi, idan an samu aka samu Hajjaj din nan to dukansu za a tattara a mida shi gehe, sai dai Allahumma in an samu an su malamai wanda su ma sun hutar da wannan hadisin da wannan hadisin da wata shan ta ruwatul isnad wanda suka rawaito wannan hadisin daga wane zuwa wane zuwa wane wanda take koma bayan waccan, he ta kasance wannan shan'in tana da kaman mutanen dukkan su mutane ne wanda ana amsa hadisi, he a ce to wannan sanadin ya karhuhi wannan sanadin kenan, sai mu dauko wannan hadisin sai mu ce imma ya kasance inda da'ifi ne sai mu ce hasanun li ghairihi, in ya kasance hasan inda hadisin hasan ne li ghairihi sai dalilin wannan shan'in da aka samu ingantatta sai kuma hasanun li zatihi. Wannan bangaren malaman hadisi kenan, kada mu shiga ciki ba majalin mu bane ba. Sai yake cewa in ahabba, kenan wannan hadisin da mala ya kawo, in ahabba sallaha tatawuan in sha'a rak'atayn wa in sha'a arba'an, dalilin da malan ya kawo dalili ne wanda yake da'ifi. Yake cewa wa in sha'a sallaha ala sifatiha, kaga wannan a matsayin sallar wallahi zai sallace ta. Sai malin ya kawo yake cewa wa insha'a, in ya ga dama sallaha ala sifatiha, zai sallaci wannan sallar idi akan siffarta. Siffarta ya ne shine kabbara guda 7 ko a raka'a ta farko, kabbara guda 5 a raka'a ta biyu. Kuma dalilin da malin ya dora ko ya yi madogara akan wannan magana tashi shine ya tabbatu hadisin Anas yarda Allah shi tabbata a gare shi, ko kuma Anas yarda Allah shi tabbata a gare shi, hadisi ne wanda Imam Ahmad ya kawo shi, hadisi ne ingantacce, haka Ibn Abi Shayba, haka Imam Al-Baihaqi a cikin Sunan Al-Kubra ya kawo wannan hadisin. Yake cewa Imam Al-Bukhari shi ma ya kawo shi mu'allaqan, yake cewa babun fil ayani babun idza fatahu al-idu, babi wanda yake bayani idan mutun yazo sallar idi, sallar idi he ta kubuce min, yazo an gama sallar idi ya hukuncin shi yake, amma dai Imam Al-Bukhari mu'allaqan ya kawo hadisin yayi ta'liqi akai. Yake cewa to wannan hadisin na Anas ya kasance shi Anas idan bai halarta ko idan bai halarci sallar idi ba tare da mutane a garin Basara, yace sai ya sabko wata unguwa wadda ake kiranta At-Taf, sai ya hada dukkan iyallan shi da bayin shi. Ai kun san kuma Anas Allah ya bashi yawan iyali, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a Allah ya albarka alai albarkance shi da yawan iyali da yawan shekaru masu albarka. Kuma Allah ya yi mai haka, Allah ya samu iyali sama da yanda baka tunani. Kuma haka Allah ya bashi dukiya, Allah ya baka iyali zai yi sare maka, saboda arzikin sa duka kowa in ya tashi a hannunka yake har zuwa lokacin da zai warware ya sai ina ya sa gaba. Kuma Ubangiji sai ya dauki arzikin shi ya bashi, kuma yanzu a barka kai ma kai ta ja shi sanya daga cikin hikima. Wani malami yake cewa yana ɗaya daga cikin hikima mutum yayi tare ta aihuwa, saboda nahnu narzuquhum wa iyyakum, mu ne muke arzuta ku, mu ne muke arzuta su, muke arzuta ku arzikin nasu a lokacin da ba sa iya juyawa, ba san ba ina za su sa shi ba, dukkan shi Ubangiji zai dunkule ya meka maka a hannunka. Kale ka ka gani yau za a yi maka aihuwa, zaka ga Allah ya bude maka sabon arziki, zaka ga wa'ansu harkoki sun bude ana ta yi. Haka kuma idan Allah ya kara, zaka ga abubuwan he karuwa suke, he habakuwa suke. To da zaran yaron nan ya balaga ya kai inda ya kai munzali, Ubangiji sai ya kwace he ya kwarkwace arzikin shi daga hannunka, sai a maida mai hannun shi shi ma ya tayi ja. Haka kuma in dai da kai kasa, haka za a yi ta yi, haka za a yi ta yi. Kuma wannan hikima ce ta Ubangiji. To shine nan shi Anas bin Malik yana da yawan bayu wanda ya entar da su. To a lokacin nan sai ya tattara su, sai ya umarci ɗaya daga cikin maula'in shi, entaccen bawan shi Abdullah bin Abi Utba, sai ya umarce shi da yi musu sallah. Shi ya kasance yana musu kabbara guda tara, kabbara guda biyar raka'a ta farko, kabbara guda hudu raka'a ta biyu, haka abinda Anas yake yi. Sai dai malaman hadisi sun tayi akan ai Anas bin Malik ba wai an kare sallah bane ba a masallaci ba yake, in ya rasa sallah ba yake zauwa ya tattara ɗiyan shi da entattun bayin shi ba dan su yi sallah tare ba anan abaf. A'a, Anas bin Malik ya ware wannan wurin ne kurum da shi da ɗiyan shi da entattun bayin shi su zo su yi sallah idin sa a wannan wuri. Wannan shine abin da malaman hadisi suka tabbatar. Kina wannan ba shi yake nuna mana ba, idan sallah ta kubce maka ba, kurum he karama ta gulgudan yanda limami yake sallata sallar Idi. Hakan ya taba faruwa da ni wani lokaci na mun zo sallar Idi, mun zo an kammala sallar Idi. Mun yi zaton karfe 9 ake sallar, ashe 8:40 suke sallar su. Da muka zo Allah ya kaddara na sha gari da wanda muke baya, da wanda suke baya na, kuma ana cewa ustaz sai kurum ne wani ce kai yi mana sallar mu ta Idi mana. Nace kai yo hanya ku an yi sallar nan ta Idi, yace wani yo miye zai hada, sai kai yi mana sallah ba ka hilimau in ba. To da kai manya anan da kai wanda muke gidan shi da sauran na ne jire kumya ne sai na musu sallar Idi da kabbarorinta yanda ake yin ta. Kurun jama'a kowa kankace menene duk wanda ya jinkiri an zo an yi sahun yayi 10. Kin na jiyo nake cewa to ne mun san ba wannan masalan bayane ne ba, amma dai in mun yi daidai Allah ya karba, amma ba daidai bane ba to dai ijtihadi ne dai. To shine nan fada mafi rinjaye, in dai ta kubce babu hurumin a ce sai a sake ta, ko ku kau ku koma kauye ɗaya ku ce ku yi sallar ku ta Idi. Kurum ku zo ka zamna ka ji huduba, ka samu ladan niyyarka, kuma ka samu ladan sauraron khutubarka. In dai ta rigaya ta kubce to ta rigaya ta kubce. Haka dan kamemeta wai a lokacin da ka zo an kare sallar Idi, ka sallaci rakawoyi guda biyu ko guda hudu shi ma bai tabbatu ba daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma haka daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba. Hadisin da aka kawo hujja akan in ta kubce maka kai raka'a guda biyu ko kuma kai raka'a guda hudu hadisi ne wanda yake da'ifi. Amma dai kuma wannan lokaci ne na wallaha, in ka dawo gida sai ka sallaci wallahaka. Sallaha kuma tana da hukuncin ko kai raka'a guda biyu ko kai raka'a guda hudu ko kai raka'a guda shida ko kuma kai raka'a guda takwas. Kuma tana mai gurbin sallar dare wanda ta kubce maka, kuma sallah ce ta masu shirin komawa zuwa ga Ubangijinsu, ba kowa Allah yake datarwa ba da wannan sallah ba. Amma dai mutum inda zai samu damar ya ringa sallatarta a koda yaushe to yayi kokari ya sallata. Sila ce ta budewa bawa hanyoyi na wadata, sila ce ta samun kusanci gun Ubangijinka, sila ce ta samun damar Ubangijinka ya karbe ka da hannu biyu idan ka koma zuwa gare shi. ba wanda ubangiji yake datarwa da yin ta in ba wanda yake nuhata komawa zuwa ga ubangijinta ba shi yasa ya ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innaha salatul awabina salla ce ta masu shirin komawa zuwa ga ubangijinsu ko masu nuhata komawa zuwa ga ubangijinsu masu jin tsoron Allah kuma alhamdulillah wanda kaga ya dace ko ya dace da ita to kame kame kyakkyawan nuhata wannan kenan masalan mun gama da ita sai malai yake cewa yustahabbu at-takbir fi laylatay al-eidain mustahabbi ne a ringa yin kabbara a darare guda biyu na sallar idi guda biyu kenan sallar idi na azumi da sallar idi na layya ita sallar idi wannan at-takbir nan takbirul mutlaq saboda kabbara tana kasuwa kashe biyu da kai at-takbirul mutlaq da kai at-takbirul muqayyada takbir kabbara wanda aka sake ta ko da yaushe kurum kai ta ita ta sallar azumi daga zaran an ce maka rana ta fada an ga wata to kurum abinda aka hiso a tare da kai sunna ta manzo Allah ka fara kabbara har zuwa lokacin da zaka sabko za a sallame daga khutba ta idi ko limami zai sallame daga sallashi ta idi ko kuma lokacin da limami zai iso masallaci daga lokacin nan lokacin ta ya kare daga wadawar rana an ce an ga wata to lokacin ta ya shiga har zuwa lokacin da limami zai huto sallar idi ita kuma da za mu zo kanta ita kuma salla ta sallar layya shine daga an ce maka rana ko alfijir ya keto na sallar asuba na rana arafa tara ga wata to a lokacin nan lokacin ta ya shiga har zuwa kwana uku na ayyamut tashriq idan rana ta hada ayyamut tashriq to shi ba lokacin ta ya kare shi to a lokacin nan an yi itlaqin ta kai tayi a kodai yaushe kana kwance ne kana tsaye ne kana kaza kai tayin ta kamar yanda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul baqara walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum ku cika lissahin kwanukan ku ai kwana 29 ne ko kuma kwana 30 muke yi a watan ramadan to ku cika lissahin kwanukan ku ya kai kun yi kun azumci kwanuka wata daya sir na watan ramadan kuma baya da haka dan ku yawaye takabbara akan shiryar wanda ubangiji yayi muku ai wannan shiriya ce ba karama ba haka kuma ita kuma sallar layya didda malamai suke cewa mustahabi ne daga an ce maka watan zulhijja ya kama saboda wannan kwanuka guda 10 sune mafi fadalar kwanuka a gun ubangiji da kwanukan shekaru shi sanya suka ce mustahabi ne daga an ce maka wata ya tsaya na zulhijja to ka fara yin kabbara amma dai daga wannan rana daga farko har zuwa kwana na 13 ayyamut tashriqa saboda ubangiji yana bayyana mana a cikin suratul hajj wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin sa ambaci sunayen ubangiji a wa'ansu kwanuka wanda suke sanannu wannan kwanuka wanda suke sanannu sune ayyamu zulhijja da ayyamu at-tashriqa da wa'ansu sun hassare su akan wannan kwanuka guda 10 na Zulhijja shi kuma abin da yake tabbatar mana ayyamut tashrika su ma ana yin kabbara a cikin su kamar yadda ubangi wazkurullaha fi ayyamin ma'dudatin ko ambaci ubangiji a wa'ansu kwanuka wanda suke kitayayyu sune ayyamut tashrika wallahu ta'ala alam yake cewa wa yukabbiru kace ni aja to mu kammala ka dan yan rage ko yake cewa wa yukabbiru fil adha aqbal fara'idi fil jama'ati min salati al fajr yayi kabbara ay sallar idil layya bayan kowace salla ta jama'a wanda ake sallata yace min salati fajr yawmi arafa daga ranar da aka ce maka yinin wannan alfajr ya keto na yinin arafa yace ila al asr min akhir yawmi tashriq zuwa sallar al asr na daga ayyamut tashriq kwana uku bayan salla wannan shine at-takbirul muqayyad wanda aka kayyade shi wanda ake yi bayan sallah sai dai ya tabbatu ga gungu ko jama'a ta sabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan magana wanda malam yayi na daga an ce maka al-fijr in rana arfa ya keto ana fara kabbara har zuwa kwana uku na ayyamut tashriqa sai dai abinda aka shar'anta shine yin kabbara mutun daya ba tare da cikin jama'a ba ga wannan yana ɗaya daga cikin bid'a wanda aka kaga kuma a ce daga an gama sallah daga ranar arfa har zuwa kwana uku na wannan daga an gama sallah he kaji kowa ya ta kama a masallacin a tare ana ta yi a'a abinda ake so ana so a yi shi ne fardan kowa yayi nashi wannan yanayi wancan yanayi wancan yanayi amma dai a haɗu lokaci ɗaya ayi wannan babu wani zikiri wanda ubangiji ya shar'anta mana ko addini ya shar'anta mana wanda zamu yi shi a tawaga a tare ayi ta maimaitawa ayi ta maimaitawa wannan yana ɗaya daga cikin bid'a shine dai mutun yayi shi koda mutun yana cikin bulaguro wannan kwanukan mutun ya yawaita yin kabbara saboda umurnin da ubangiji yayi mana mallam yace illal muhrim sai dai wanda yake mai ihrami wanda yake aikin haji yace fa innahu yukabbiru min salati zuhri yawmin nahri ila al-asr min akhir ayyamit tashriq lalle shi zai yi kabbara daga sallar azhar ranar da yayin ka zuwa sallar asar karshen rana wanda take ta ayyamut tashriqa ba dan komi ba saboda shi ai me kan me ihrami an umurce shi ya ringa yin talbiya labbaik allahumma labbaik dalilin haka bai yiwa ya shagaltu da abu guda biyu ya shagaltu da kabbara ya shagaltu da abin da yake wannan ita masala ce wanda malamai sun tattauna akan ta kasancewar lokaci ya ja ba ma ijaba akan ta ba sai dai suna bayani lokacin da yayi kabbara lokacin da yayi ihrami yana iya gama guda biyu dalilin hadisin Abdullah ibn Mas'ud yake cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi huta hajjin shi ta ban kwana yace na huta tare da shi yace fa ma taraka talbiya hatta rama jamrat al-aqaba illa annahu yakhluqha bi takbir aw bi tahlil yake cewa manzo Allah tunda muka huta muka yi ihrami yawmut tarwiya ya fara kabbara yana talbiya yake cewa yana talbiya yace bai bar talbiya ba har sai da yayi jihwar jamratul aqaba al-ula shine lokacin da bayan an gama idi idan an gangaro ayi jiha sannan ayi tahlil at-tahlil al-awwal mutane su sabke ihramin su sanya kayan su amma dai har yanzu suna masu ihrami shine at-tahlil as-saghir ko wanda ake kiran shi da karamin hallaluwa wanda idan ka yi shi amma dai baka gama ba duka ba har zuwa yawmu at-tashriqa yake cewa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana aiwatar da haka yace duk da haka illa an yukhlidaha bi takbirin aw tahlil manzo Allah yana takulawa tsankanin kabbara da labbaik allahumma labbaik kaga wannan an ba da dama shi ma ba a kayyade shi ba ko mai ihrami yana iya yin kabbara yana iya yin haila yana iya yin talbiya yace wa sifatut takbir shaf'an sifat da ake yin kabbara shine ana yin tabibiyu Allahu akbar la ilaha illa Allahu akbar walillahi alhamd da kai sifofi diya wanda suka zo Allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseera wa subhanallahi bukratan wa asila dukan su wannan ruwayoyi ne wanda suka tabbatu wanda kowanne mutun yayi to yayi amma dai abinda ake so shine kaga a cikin kabbara mutun yayi ta shi kadai kadda ya hada a kasance kurin wani gungu ne a zo a zamna ayi ta maimaitata ayi ta maimaita a'a sai dai ana so a samu daga cikin jama'a wanda za su ringa tunatar su da jama'a akan kabbara idan an ce goman ta shiga ko kuma ranar arfa ko kuma ranar sallah rana ta biyu ta uku dukkan su ana so a samu wanda zai ringa tunatar da shi ko ya kasance an samu wani ladani yana yi a loudspeaker saboda mutane su san kadda su rabkana suna cin wa'ansu kwanin wanda ubangiji yana so a yawaita kabbara a cikin su ko kuma kuna zamna a fada wani kurme daga murya Allahu akbar la ilaha illallah wani nan daga yaji sai ya tuno kai ashe wannan lokacin yin kabbara ne amma dai ba a halat ko bai halatta ba ku zo ku hadu wuri daya kowa yana yi baki daya kuna kaiwa kuna ajewa wannan lokaci daya a abinda ake so a yi ta munfaridan ko mustahabbi ne a daga murya amma dai idan ka asirce ba wani abu akan ka ba dan komi ba ake daga murya dan wani shi ma yaji yayi koyi da kai akwai masaloli wanda malamai sun kawo akan haka kasancewar lokaci ya ja ko mun zo karshen babin zamu tsaya a haka abinda muka karanta daidai Allah ya bamu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malaman mu Allah sanya aljanna ita ce muku musu ita ce makoman mu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana muna tawassali ga wannan zama da muka yi ubangiji ya sanya albarka a cikin rayuwarmu ya sanya albarka a cikin abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya ya yi wa sauran kwanukan mu albarka ƴan uwa da amanna arziki da suke bara adda muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك